Mita 88.5 da laifin muryar zamani, sunana Tijjani Adamu daga makarantar Rescos Model a nan jihar Kano da ke karamar hukumar Nasarawa. Cewa tsofaffin makaranta na wannan Rescos Model sun gwangwaje wannan makaranta da kayayyaki na karatu da kuma hadda wajen gudanar da alwala kenan a kudin aljihun tsofaffin ɗaliban wannan makaranta. Kuma yanzu haka muna tare da shugaban kungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar. Za mu so mu ji cikakken suna, mu ji menene makasudin wannan taro.
Alhamdulillah, sunana Adam Aminu Biyayo, shugaban gamayyar kungiyar tsofaffi ta tsofaffin ɗalibai ta Rescos Model Primary School. Alhamdulillah, yau rana ce ta farin ciki a gare mu, domin mun haɗu mun sayar da zumunci, sannan mun ƙaddamar da wasu daga cikin aikace-aikace a cikin wannan makaranta tamu ta primary mai albarka, wanda alhamdulillah cikin irin abubuwan da muka yi da akwai renovating na garden da muka yi, wanda muka kewaye shi aka yi shuke-shuke a ciki, sannan akwai abubuwan zama da shi ma muka gyara, akalla ba kasar mun gyara bencina da sababbi mun samar da yanzu wajen guda 40, ta sa muka yi amfani da wannan gaba, sannan muka ƙara yin wasu daga cikin shuke-shuke a cikin wannan makaranta, sannan muka ƙara yin wajen alwala da abubuwan ɗora tankuna a cikin wannan makaranta, wanda kuma alhamdulillah a baya da akwai ginin banɗaki wanda shi ma mun yi a shekarar da ta gabata a cikin wannan makaranta mai albarka. Alhamdulillah, a satin da ya gabata, ranar Litinin da ta gabata, mun zo mun yi feshi na magani wanda zai kashe ciyayi da abubuwa, sannan kuma ajiya ana gobe za a yi wannan taron kenan, shi ma mun zo mun ba da abubuwa, kayan aiki da abubuwa da dama, domin su ma masu aiki su ma su zo su gyara a ciccire waɗannan ciyayi waɗanda aka ƙoƙone su a baya, sannan ga abubuwan zama da su ma muka samar wanda su ma ɗalibai duk za su amfana, sannan ga abubuwa da dama waɗanda duk muka gudanar a cikin wannan makaranta ta mai albarka domin share-sharen dawowar ɗalibanmu kannanmu wannan makaranta ta Rescos Model Primary. Alhamdulillah, dama mu a kullum ba ma a iyaka ƙaramar hukumar Nasarawa ba a jihar Kano baki ɗaya, babban fatan daman da muke da shi a ce kowace irin wannan ƙungiya ta gamayyar tsofaffin ɗalibai su ringa bibiya ga makarantunsu domin ganin irin aikace-aikacen da za su ma su iya bada gudunmawa a irin waɗannan makarantun, domin ba komai za a ce za a saka wa gwamnati a ce ita ce kawai za ta yi ba, amma idan akwai tsofaffin ɗalibai irin wannan ƙungiyoyi namu, mu ma idan muka bada wani hoɓɓasa muka ɗanyi wani abu sai gwamnati ji daɗi ita ma ta zo ta gudanar da wasu daga cikin aikace-aikace a irin wannan makaranta.
Mun sami shugaban hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar Kano, kuma za mu so mu ji cikakken sunansa, mu ji wani ƙoƙari gwamnati ta akan waɗannan tsofaffin ɗaliban.
So, sunana Dr. Dalla Mihayo, shugaban hukumar ilimin bai ɗaya na jihar Kano. Kuma mun zo mun ga irin ƙoƙarin da tsofaffin ɗalibai suka yi na gyare-gyaren makaranta da kuɗinsu na kansu, wannan mun ji daɗi, sun taimaki gwamnati, kuma gwamnati yadda take ta ayyuka sosai akan harkar ilimi, to wannan yasa muka ga ya kamata a ce mun yi iya bakin ƙoƙarinmu akan wajen nuna wa mutane mahimmancin su shigo su ringa taimakon gwamnati wajen kula da makarantu da gyara makarantu. Wannan abin da suka yi dinna ya ɗauki hankali na, ya bani sha'awa, shi yasa a madadin mai girma gwamnan jihar Kano da Tablai Umar Ganduje za mu ɗauki guda mutum biyar daga cikinsu aiki permanent and pensionable. Ko ba komai, mun nuna musu cewar gwamnati ta ji daɗi abin da suka yi, ƙoƙarin da suka yi, kuma mun ba da umarni dama matar mai ɗaki mai girma gwamnan jihar Kano lafiya ta ba da umarni cewar a kawo kujeru nan a madadin mai girma gwamnan jihar Kano, kuma yanzu ma mun ba da umarni a kawo kujeru, kuma za a kawo su daga gobe-gobe nan insha Allah za a fara kawo su. Wannan makaranta za mu dawo mata da tarihin da take da shi na da, kuma in Allah ya yarda za mu tabbatar da cewar an yi abin da ya kamata a wannan makaranta. Ta zama zakaran gwajin dabi a cikin makarantunmu na jihar Kano, yadda da wannan makaranta ana ji da ita wajen wajen quiz competition da debate, to Allah ya yarda yanzu ma za ta dawo. Mun gode.
Haka zalika, mun samu ganawa da Suleiman Usman Dogon Gida, kuma wakili ne ga shugaban ƙaramar hukumar Nasarawa. Za mu so mu ji kowane ƙoƙari su ma suke da haɗin gwiwa da wayannan tsofaffin ɗaliban.
Honorable Suleiman Usman Dogon Gida, wakilin shugaban ƙaramar hukumar Nasarawa Alhaji Dr. Lamin Sani. A dukkan abubuwan da ƙaramar hukuma za ta yi, tana alfahari da ita, kuma tana ba su gudunmawa a duk abubuwa da aka yi. Ko lokacin da za a ƙaddamar da ilimi ya kyauta kuma dole, da kuma ciyarwa ta gwamnatin jiha, da aka zo ƙaramar hukumar Nasarawa, shugaban ƙaramar hukumar Nasarawa wannan makaranta ya zaba, aka zo aka ƙaddamar. Don haka dama ita wannan makaranta koyaushe ana tare da ita kafaɗa da kafaɗa, da ita da ƙaramar hukuma, tunda ƙarƙashin ƙaramar hukuma take. Mun yi murna ƙwarai da gaske, muna musu fatan alkhairi kuma Allah ya kara daukaka su gudunmuwa da suka ba mu suke ba wa ilimi gaba ɗaya da karamar hukuma muna alfahari da shi muna jin daɗi kwarai da gaske
to da fatan sauran tsofaffin dalibai dake fadin jihar Kano da masu sa daban-daban za su yi kokarin wajen yin hobbasa wajen hidimtawa makarantun su da suke fama da matsaltsalu wajen ganin sun magance a ajihun kansu sakamakon waɗannan tsofaffin dalibai sun samu tagomashi na daukan aiki daga gwamnatin jihar Kano har wajen mutum biyar daga cikin su waɗannan dai a iya cewa san barka kuma duk wanda daman yayi mai kyau zai ga mai kyau mita 88.5 da lafiyar muryar zamani sunana Tijani Adamu daga karamar hukumar Nasarawa sai kun ƙarji na